kuya kuri na bukata wani dan small da yani ma wani dan napkin kuya kun gane dan share fuska gishirin gishirin zufa fara dan shiga idanuna so wani lokaci kun gane dan kulle ido kar ya zama kamar this was what I was asking for pretty much in French. It's just that, you know, yeah, you know what I'm saying? Yeah.